أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس عشرين دبيو جوتن ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة 443 wanda ya daidai da 21 ko 21 ga wata na 7 miladiya ta 2022 domin ci gaba da karatun mu na wato littafin Umdatul Ahkam na Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda wannan shine darasin mu na 24 wato a cikin wannan littafin kuma mun tsaya wancan satin a cikin babe na sujudus sahw baban da malam ya koro mana hadisan da suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wato sujada ta rabkanuwa wanda a darasin da ya gabata mun gani sujada ta rabkanuwa wato ta zo kastaka su wato gida hudu muka ce nau'i na farko shine wato inda mutun yayi ragi wato idan kai ragi a cikin sallah kamar yanda hadisin da zamu tashi a yau wato zamu gani a cikin shi hadisin Abdullah ibn Buhaina wato yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallace su salatu zuhur sai ya manta bai ba wato tashahudul ula bai ba wato tahiyya ta farko da aka zo an yi raka'a biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi wato yayi sai ya fice sai kenan bayan wannan kenan an yi rage to anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujada wato sujada ta rabkanuwa sai kuma wato inda mutun yayi kari idan kai kari shi ma sujudus sahw ta kama ka kamar yanda yake cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah azhar sai sallace su wato raka'a biyar suka tambayi ya rasulullah bayan ya salamce suka tambaye shi cewa shin an kara ne aka cikin sallah an kara wato rak'o'i ne a cikin sallah azhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wato menene ya faru sai suka ce mishi ai kai sallah kai raka'a biyar ne a wannan sallah kenan nan yayi kari annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai ya limke kawuwan shi wato yayi sujada guda biyu sujudus sahw kenan nan an yi kari kenan sujudus sahw ta kama mutum sai na uku shine wato idan mutum yayi kokonto akan kari da kuma rage amma kuma mene bai zamanto ba ya samu rajihi a wajen shi cewa kari ne yayi ko kuma rage ne kamar baka rajiha guda ba kayi kokonto kari ne kai kayi kari ko kayi rage shine hadisi na Abi Sa'id al-Khudri radi Allah tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi kokonto wato a cikin sallar shi falam yadri kam salla bi saniba cewa wato raka'a nawa ce yayi salasan am arba'an raka'a uku ce yayi ko raka'a hudu to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi yace falyatrah ash-shak to ya gusar da wannan shakkar tashi ya jefa ta wato wal yabni ala mastaikan yayi gini akan abin da ya sakankance akan shi yayi gini akan abin da ya tabbata a cikin zuciyar shi cewa kaza ne summa yasjudu sajdataini qabla an yusalli sannan yayi sujada guda biyu kafin ya salamce fa in kana salla khamsan idan sallah raka'a hudu ce yayi ya melo ta uku kenan misali ya kara biyu kenan ya sallaci raka'a biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shafa'na lahu salatuhu wato wannan sujudus sahw da ya guda biyu ta zamanto wato ta zamanto yar uwa ga waccan raka'a wato ta biyar kenan ta zamanto shafa'i wa in kana salla itmaman kana ta targhiman li shaytan in kuma ya sallaci daidai ne daidai sallaci raka'a hudu kenan wannan sujudus sahw za ta zamanto wato targhiman li shaytan wanda shaydani an umurce shi da yayi sujada da yayi ba kai kuma dan adam wato an umurce ka kai sujada kenan wannan shine na uku shakka cewa ƙari ne kai ko ragi ne kai kuma baka samu ba ɗaya ka raja hashi sai nau'i na hudu shine wato shakka a cikin wato ƙari da ragi kuma amma ka samu rajihi a cikin su cewa eh lalle ƙari ne nayi ya tabbata ƙari ne nayi ko kuma ragi ne nayi kamar yanda yake cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa idza shakka ahadukum fi salatihi wato idan ɗayan ku yayi kokonto wato a cikin sallar shi annabi yace falyatahadha sawab wato ya kirdadi abin da yake daidai akan wato abin da ya raja hakinan wanda ya samu wato daidaituwa akan shi falyatimma alaihi sannan ya idasa wato abin da ya rage mishi summa yaslim sannan ya layusallim sannan ya salamce summa yasjud sajdataini sannan yayi sujada wato sujada guda biyu yana wannan nau'i'ika guda hudu sune mutun idan raukanuwa ta same shi wato abkan abin da yazo na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan satin mun gani wato irin hikima da ta sa aka sahau take ta faru akan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mine cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa dan adam ne wato yana abkuwa gare shi wato abin da yake abkuwa ga ɗan adam sai dai kuma shi ma'sum ne kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya kare shi kuma idan sahau ta kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam za a fadakar da shi wato abu zai tuna wato kuma a gyara sallar bayani ya gabata akan wannan hadisi wato abin da ya rage shine zan mu dauki wato ma yustafadu min al hadis shine abubuwan da zan mu wato fahimta zan mu dauka muni dauki na amfani wato daga cikin wato wannan hadisi hadisin dai na hadisin na sujudu sahwa hadisi biyu ne malam ya kawo wannan ruwaya ce ta abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi malam yake cewa yana daga cikin wato fa'ida da zan mu dauka a cikin wannan hadisin shine cewa dukkan mutumin da ya salamce wato ba da gangan ba ya manta ya salamce kafin sallah ta cika tunda a cikin hadisin zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi sallah wata sallah azhar ce ko kuma la'asar ihda salati al'ashi annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi sai ya salamce bayan yayi raka'a biyu ana salamce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya tayi zuwa ga wani icce da yake wato gefen al-qibla ta masallaci ya jingina a gare shi sabai suka ce wirawun hadisin yake cewa ka annahu ghadban kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin fushi ne a cikin jama'a wanda ɗan gaugawa daga mafuta daga cikin masallaci suka fita da gaugawa suna cewa a ai sallah azhar an rage ta an maido ta raka'a biyu kuma a ciki gasu Abubakar gasu Umar duka basu ma ba annabi sallallahu alaihi wasallama tambihi basu mishi ba magana saboda me shine kurjini na annabi sallallahu alaihi wasallama a wajensu wanda mun gani cewa dukkan mutumin da ya zamanto kana girmama shi kana kaunar shi kana son shi sosai zaka gani lasiyama in malami ne ko kuma wato wani wanda kake ganin girman shi sosai zaka gani yana ma kurji ba kore yaushe bane idan yayi wani abu kana so ka mishi tambihi zaka gani sai da kyal zaka samu wani sai da kyal zaka iya ma mishi wata magana ma haka to irin wannan kurjinin ne yasa Abubakar da Umar yarda Allah ta tabbata a gare su su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba tambihi wato akan wannan sai a ciki sahabban akwai wani wanda ake ce mishi Zulaydaini wato shine yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shin sallar wannan an rage ta ne ko kuma ka manta ne annabi yace ba a rage ta ba kuma ban manta ba sai sahabin Zulaydaini yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam bari dai ka manta saboda ka sallace mu raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka ne abin da Zulaydaini yake fari aka ce haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo aka yi kabbara aka ci gaba da sallah kenan shine mutumin da ya salamce kafin sallah ta cika kenan idan sallah bata cika ba ka salamce aka tunatar da kai cewa sallah ho bata cika ba to gaugawa ka je a cika wato wannan sallah kamar yanda ya faru a cikin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa ba zauwa za a yi a sake sallah kamar yanda ake ba da labari cewa wani waje ko ana juma'a ne kwata kwata sallah ta su aka yi sahwa a ciki ake ta tuna liman ya rikice yace kai ku tsaya a sake sallah to ka gani ba sake ba za a yi daidaita ta gyaran sallah ake akwai yanda ake a gyara ta wato matakar wato mutum ya karanta kenan shine annabi da ya tabbatar abinda Zulaydaini yake fadi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo ya cika aka cika wato sallah raka'a biyu sannan kuma aka yi sujada wato sujada guda biyu sujudu sahau kenan haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za a ci gaba da sallah kabbara yi kenan idan zaka yi sujudu sahw zaka yi kabbara ka ce Allahu akbar ka ci gaba wato da sujudarka haka kuma a cikin sahw inda zan magani hukuncin fa'ida da zan magani shine hukuncin sahw idan ta kama limani haka ma mu wato ta kama su kenan idan liman sahw ta kama shi kenan idan yayi kuma ma mu wato za ku je wato ku yi wannan sahw wadda liman wato ta kama shi haka abu na gaba a cikin hadisin nan zan magani ba laihi bane ba wato idan liman ya salamce wato kafin sallah ta cika kare zaman to mutun yana zargar da liman cewa a wannan limamin namu bai da nutsuwa a kaza da kaza ne to ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba abu ne ba na kasu ba abu ne ba na tawaye imani kenan yana faruwa ga ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina yani ya kai wato kenan yana iya faruwa akan haka kuma cewa wata magana da za a yi wadda ta cikin gyaran sallah ce wannan ba ta daba da sallah tunda nan da annabi ya salamce da aka zo sai da aka yi maganganu har sai da aka yi tattaki ma aka huta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba wanda yayi magana ba shi banda shi za a saki sallah haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba wato wanda suka huta daga cikin masallaci su ma banda su za a saki sallah me yace kawai zawa akai kabbara wato ya zamanto an ci gaba da sallah kenan magana wato idan ta gyaran sallah ce misali limami kamar yanda muka gayya wancin satin cewa misali limami sallah ta rikice an mishi tambihi an ce subhanallah bai fadaka ba aka ƙara mishi tambihi bai fadaka ba yana iya tambaya ya ji menene ya faru sai a samu wani ya sanar da shi cewa kaza ne sai a ci gaba a daidaita sallah kina a daidaita sallah wannan bai bata sallah kina wannan bai bata sallah kada wani ya je ya gani wani sallaci a dai sallah ta rikice wai limami ya juyo ya ce wani ne ya faru a cikin sallar nan kaga yi mishi ya ce shi kuma daga yau kuwa abun ya rikice sallar ma yanzu su magana suke sunna ne abu ne wanda ya tabbata zan mace a cikin wato sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma wato a cikin hadisin zan magani cewa halaccin wato mutun nan da yake da wani lakabi wato ana iya kiran shi da wannan lakabin nashi kenan mutun ne yana da lakabi wani suna da aka ce lakabi shine sunan da ake maka kiranye ake cewa da Hausa kenan babu lahi ana iya kiran shi da wannan kamar yanda wannan Zuliyadaini yana hannun shi yana da tsawo sai ake kiran shi Zuliyadaini ma'abocin wato hannaye wanda kenan idan mutum yana da lakabi matukar amma wannan lakabin yana san shi idan baya so kada ka gayi mishi idan baya so kada ka fadi mishi amma idan in ka gayi wato bai inkari kenan wannan kana iya wato ka kiraye shi da wannan sunan tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kirayi Zuliyadaini wato da wannan sunan kenan dai a gurguje abin da ya saukaka cikin wato wannan hadisin babban shigo dai abin da yake karantar da mu shine halaccin yin sujudu sahw sujudu sahw sujududi wanda ake yi tarabkanuwa cikin addini dake wato ta gyaran sallah ce kamar yanda muka ga wannan nau'i'ika wato wanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tayyib idan ya zamanto akwai fa'ida kamar yanda muka ce idan ya zamanto misali kai wani abu a cikin sallah idan kai rage a cikin sallah kenan me zakai wace sujjada zakai sahaw wace sujjada zakai kafin sallama ko bayan sallama kafin sallama ko bayan sallama in rage kai a wani lokaci zakai sujjada kafin sallama idan ake ce ma qabli shi yasa malikiya suka gama wannan hadisin idan kai rage zakai qabli idan kai ƙari kai ba'di idan kai ƙari kai qabli ai ka ƙara da yawa kenan idan kai rage zakai qabla salam idan kai ƙari sai kuma kai ba'da salam kenan mafi yawa malamai sun tayi kan cewa kai matakar kokari wato kai wato abinda duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan wannan da suka zo annabi nan yayi rage sai yayi mine sai qabla salam can aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙari yayi sallah raka'a biyar sai yayi mine sai ba'da salam to kai ma duk inda ragi ya same ka ko ƙari ya same ka wato kana iya kai kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da cewa malamai suka ce idan hatta da ko wajen qabli ne ko wajen ba'di duk wanda kai wato sallah bata lalace ba sallar ka ta inganta misali akan kuskure ko kuma misali kai ragi kuma he kai ba'da salam malamai suka ce sallah ta yi wato ba tare da wannan bal akwai mas'ala khilaf na malamai akan abin da ya shafi wato sujudus sahw cewa shin sujudus sahw sunna ce ko kuma wato wajibi ce shi yasa kenan suke cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza shin dole ne kai abin a wannan ko kuma ya zamanto inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin na ragi ko na ƙari baka yi ba kana iya kai wancan kenan shine sabanin da ya kawo mafi yawan malamai sun ta yakanci akwai maganganu da yawa wanda suke makariba ne a cikin wato baba kenan a gurguje dai wannan shine idan ka bar wani abu wanda yake wato sunna a cikin wato salla kana iya kai qabli ko kuma kai ba'da salla amma idan ya zamanto abu ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi shi da ya bar shi ba'da salam yayi wato kai ma yake ba'da salam idan kuma qabla salama yake kai qabla salam kenan wannan shine abin da yazo daga wajen malamai wallahi ta'ala ala wa a'lam hadisi na gaba shine hadisin Abdullah ibn Buhaina malamin yake cewa an Abdullah ibn Buhaina radiyallahu anhu wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama salla bihim az-zuhra fa qama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وات wannan hadisi daga Abdullahi dan Buhaina yarda Allah ta tabbata a gare shi dan yayi mana bayani akan hukuncin mutumin da ya manta wato zama wato na tsakiya zaman tahiya na farko wato bai yi shi bai tashi idan mutun ya manta wani abu ayi sallah mamu zasu mishi tambihi idan mamu suka mishi subhanallah bai dawo ba tashi zasu yi sibi a yaushe ne ba zasu tashi ba su bi now wasu malamai suka ce idan ya zamanto kuna da yaqinin cewa sallah ta cika liman zai karo kuka mashi subhanallah wato bai dawo ba suka ce a ku zamna kada ya zamanto kun bi shi saboda kai ka san sarai sallah ta cika kenan shine yake kan rabkanuwa kenan ya je ido karin shi ya dawo ya isko ku sai ya salamce ayi sujudus sahwi malamai suka ce idan ka bi shi kai wanda ka san sallah ta cika ka bi shi aka kara kenan kai ka zo da kari wato sallah ta lalace wani masallaci mun yi sallah anan wai ta unguwa nan wajen limamin mun isko wato sallah sai sahau ta kama shi an yi da sallah mun isko raka'a ta bar mu da muka zo kuma sai yayi sallaci wato raka'a uku malaman ya zamana ai salance sai ya tashi zai ta hudu daga cikin masallacin kuma sai aka kaso bi wasun zamna liman ya zaji ana subhanallah sun zamna kawai wani daga can ya musu haka duka ya tada masallacin sallar duka wato ta zamanto an yi nan wani dai a ciki a kusan mu nan muna da ke mu masbukai ne mun yi da sallah akwai wani buzu a kote da wani shi ma ya zo yana ciko sallah can an yi da ana ta maganganu cikin masallaci sai shi ya salamce sallah assalamu alaikum ya zo to buzin kamar ya bata mishi rai ne ya ce kai liman in ba raka'a biyar kai shi kai kuma raka'a shidda kai ina kilaga to shi raka'a wajen shiddi to wannan duka dai yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan karancin wato neman ilimi inda karancin neman ilimi shi yake kawo ya zamanto wato idan abu ya faru a rasa yanda zai hatta da liman in kuma da aka tashi shi aka samu wani mufti yace wanda suka zamna aka tada su ma sun yace kai kowa sallar shi tayi nace to ka gani wannan duka dai akwai sarƙaƙiya da yawa a cikin wato abin da ya shafi sallar shi yasa bangaren addini ne zaka gani mutane da yawa kowa kawai daga masala ta addini ta zo kowa ya zama mufti wanda idan ka duba magabata fatawa za a tambayi malami yana tsoron ya bada ya san abu ya ce Allahu a'lam saboda me saboda idan ka bada fatawa akan wani abu kamar kai ka shiga ne tsakankaninka da bawa da Allah subhanahu wataala akan ibada misali ka san abu ba haka bane ba ko kuma baka da ilimi akan shi ka dora mutane akan shi ka sani sare wannan ba karamin laifi bane ba yanan gwan abinda baka sani ba tun farko idan aka tambaye ka kace Allahu a'lam ana rawaitawa cewa Imam Malik za a zo a tambaye shi wato a majalisi za a tambaye shi wajen tambaya sama da 40 30 da wani abu ta yake Allahu a'lam 30 da wani abu ta yake Allahu a'lam amma yanzu mu a wannan zamanin kawai Allahu al-musta'an din Allah Allah ma yake zuwa tambaye shi ko kuma yazo ya zamna is'al nujib tambaya hilin fatawa zaka gani kowa dai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ana samu malamai masu kokari yawa suna daidaita al'umma akan abin da ya shahi wato tambayoyi amma wasu zaka gani nan da nan fatawa ta zo mishi bai san ba abu amma haka zai hau wato ya bada fatawa akan jahilci dan kaga wannan babban dahi ne ka dora wato al'umma akan bata shi yasa kuma yana daga cikin alamu na ƙarshen tashin al-qiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama na faɗa cewa inna allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama wato allah subhanahu wa ta'ala bai dauke wato ilimi haka a cikin al'umma a zare ilimi lokaci guda a ce babu masu ilimi a'a Allah yana dauke ilimi ne da dauke malamai zaka ga malamai suna ta mutuwa malamai suna ta mutuwa ce malam wani babban malami ya rasu wani ya rasu wani ya rasu sai yazo mun to babu kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa har sai lokacin da babu malamai wato mutane sai su riki wato jahilai wasu wanda suka sa rigan malamta wanda ba malamin bane ba sai su rike su akan su ne wato su ringa tambaye su sai su tambaye su su ba su fatawa su batar da su sun batar da su duka dai abi a baci sai ka gani mutum ana gardama da shi yace kaza kaza ka ce mishi a'a abin da yake kan sunna annabi abin da yake a hadisi sahihi ingatacce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma aya ta ce kaza ya ce a'a shi ai malam wane yace kaza kai kafi malam wane sani ko kuma kaza da kaza ilimi ba latijantaka bane da akwai idan Allah subhanahu wataala ya hore maka wato ka samu ilimi ka latijantaka da neman ilimi wanda yake tatacce zaka gani kahi mutumin da wato sabo ne akan gogewa wajen ilimi yanda zakka bada fatawa zakka san wato yanayi na mutane wato ba dai bane da wannan wato wanda idan ya zo maka zakka ga manyan malamai za a zo a tambaye su akan kaza da kaza su bada fatawa akan wani abu su ce mishi ya halatta wani ya zo mishi a ce a bai halatta ba kuma kan fatawa daya ce tambaya daya ce misali mutum ya zo ya ce ya halatta in yi kaza malamin in ya duba shi ya ce ya halatta wani ya zo mishi ya ce ya halatta in yi kaza ya ce mishi a bai halatta ba saboda me ya ga yanayin duka yayane ne suke idan wannan duka ko yana tare da gogewa amma ba irin wato yamu ba wanda ba goge ba akan abin da ya shahi wato ilimi Allah subhanahu wataala ya datar da ala kulli hal dai idan liman ya tashi wato abin da ya shahi wato bai cik bai ba sujudi bai ba tahiyya ta farko kenan kuka mishi tambihi bai dawo ba wato bi komawa zakui bin shi zakui kenan idan aka ida shine na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka yi tahiyya sahabbai suna jira yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara wa huwa jalis yana zaune sai ya kabbara fa sajada sajadataini qabla an yusallim sai ya sujada guda biyu kafin ya salamce sannan yayi sallama kenan wannan ita ce wato yayi ragi wato a cikin sallah anan zan magani kenan nan ma sahau ta faru ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cewa dukkan mutumin da wato ya manta wato tashahhudul ula ko kuma tashahhudul awwal wato tahiyya ta farko idan ya tashi bai yi ta bai dawo menene zai cike mishi sallah shine kafin ya salamce yayi sujada guda biyu kenan sujudu sahau sujada wato tarabkanwa kuma zan magani ba mu zasu bi liman idan ya tashi dan suka mishi tambihi bai dawo ba kenan bin shi wato zasu yi kuma nan ma dai idan zakka ta yi wato sujudu sahu zakka yi wato kabbara wato kamar yanda kake yin kabbara a kowace gaba kenan wannan hadisai su biyu ne mallan ya kawo mana a cikin wannan babe na sujudu sahu wanda kuma sun wadatar kada mu manta cewa mallan tun farko wato mun ga sharadin shi cewa bas ya ce ba zai kawo ba hadisi a cikin wannan littafin shi na Umdatul Ahkam sai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi a wajen kullo shi shi yasa zaka gani wani baban idan aka zo akwai wasu hadisai da nan yanzu idan muka duba farko da muka yi bayani akan nau'i'ika na sujudu sahwa wajen hadisi hudu ko biyar muka kawo amma nan mallan a cikin baban hadisi biyu kadai ya kawo wancan bussu kamar kan sharadin shi duk da shi ma mallam bai cika ba sharadin akwai inda ya safta daga sharadi kuma wannan hali ne na dan adam kamar yanda Hausawa suke cewa tara ne bai cika ba wato goma akwai inda ya kawo hadisi wanda Imam Bukhari yayi infiradi da shi ya kadaita da shi akwai inda kuma ya kawo wanda Muslim wato ya kadaita da shi kenan wannan ya isa wato abin da ya shahi wato sujudu sahwa sai babu na gaba mallam yake cewa babul mururi baina yadai almusalli wato baban da zai yi bayani akan wato hukuncin hucewa ta gaban wato mai sallah ka huce gaba ga mai sallah kenan hukuncin menene wannan hukunci idan aka ce al-mururu baina yadai musalli shine wato kabi wato tsakankanin mutun ya zo yana sallah kabi tsakankanin abin da yake sutura shi da kuma wato digadigan shi misali tun daga digadigan shi zuwa sutura kabi wannan tsakankani shine mallan zai gani mana wato hukuncin shi sawa'un bi daga nan sharan dama ne ko kuma wato ta bangaren abin da ya shayi wato hagum ne mallan ya kawo hadisi na gaba yake cewa an abi juhaym bin al-haris bin sammati al-ansari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam law ya'lamu al-maru bayna yaday musalli madha alaihi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairul lahu min an yamurra bayna yadayhi qala abu an-nadr la adri qala 40 yawma aw shahra aw sana wato wannan hadisi na abdullahi bin juhaym yadda Allah ta tabbata a gare su yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace law ya'lamu al-maru bayna yaday musalli madha alayhi da wanda yake hucewa ta gaban wato mai sallah ya san abin da yake kan shi minal ismi akwai wani wata ruwaya ta zo da cewa minal ismi duk da malamai sun tabbatar cewa wannan minal ismi kari ne maza alaihi sai kai takdiri kenan ka kaddara minal ismi wato menene gare shi wato na zunubi da mai hucewa gaban mai sallah ya san abin da yake da na zunubi abin da ke na zunubi akan shi lakana an yaqifa 40 da ya fiye mishi alkhairi ya tsaya wato gurgurdan 40 zan mu gani 40 kwana 40 ko sati 40 ko wata 40 ko shekara 40 shine yace min an yamurra baina dai na daga yabi wato tsakankanin wato mai sallah wannan tsoratarwa ce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mutum man da mutum wanda yake bi ta gaban mai sallah ya san abin da yake kan shi na zunubi da ya fiye mishi alkhairi ya tsaya har wannan mai yin sallah ya ida ko da kwa 40 ne zai tsaya shine abu nadar wato yana daga cikin sigaru tabi'in malami ne na imamu malik yake cewa na manta ban sani ba shin cewa yayi 40 yauman ya fiye mishi alkhairi ya tsaya kwana 40 da wannan mutumin zai yi da sallah har tsawon kwana 40 tukun ya huce ko kuma 40 shahar ko kuma wata 40 ko kuma 40 sana ko kuma shekara 40 kenan wannan tsoratarwa ne akan dukkan mutumin da yazo yana sallah wato haramun ne ka bi daga gaban shi ka huce idan ka bi kuma ta ga gaban shi ka huce wato kana da laifi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi abin da yake alkhairi yanzu a ce mutun yana sallah ya kabi daga gaban shi zunubin da zaka samu ya fi ma alkhairi wato ka tsaya ma a ce awa 40 ba ma kwana 40 ba awa 40 karantu kwana 1 da rabi za a ce ko kuma kwana 2 babu wasu sa'o'i ya yi ma alkhairi da ka huce daga gaban shi saboda irin zunubin da zaka samu kenan haramun ne dukkan mutumin da yake sallah wato kabi daga gaban shi zan mu gani wani irin miqdari ne wato mutun zakka iya hucewa wato baka zamanto wata kabi wato daga gaban shi ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a cikin bulaguro ne yake ko kuma a cikin gari wato duk inda yake wato idan yana tafiya sai ya zaman to yana da wato anaza mun ga hadisi a baya wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wani kwagirin shi wanda da shi yake kafawa a yafa wani abu ya zaman to yayi sutura da shi yasa malamai suke ganin wato cewa wajibi ne ma mutum idan zai sallah ya dauki sutura idan a cikin masallaci ne yana da kyau koda irin gimshikin wannan ne ko kuma ka zo gaba daidai wajen katanga wato kai sallah zan mu ga a wani lokaci ne akwai hadisi a gaba wato ya halatta babu laihi wato kana iya bi daga gaban mai sallah amma wane mai ga sallah shine wato ma'mun banda limami da wanda yake munfarid kenan wannan hadisin ya takaita ne akan wanda yake limami ko kuma wanda yake sallah shi kadai haramun ne ka bi daga gaban shi amma zan mu gani idan mamu ne misali liman yana nan ka shigo duka masallaci a cike ka shigo daga nan sai canke da kai waje kenan babu laihi kana iya ka bi daga gaban su tunda ba gaban liman bane ba tunda kamar yanda malamai suke cewa sutura imam ita ce sutura ta mamu ta wadatu game da abin da ya shafi mamu kenan amma dai shi kadai yake sallah ko kuma limami wannan haramun ne wato mutun yazo ya bi daga gaban wato wannan wanda yake yin sallah kenan a cikin wannan hadisin zan magani menene hikima wato da ta sa wato har aka sa haramci wato kada ka bi gaban mai sallah shine wato shi mai sallah mun sani yunaji rabbahu ganawa ce kake da ubangiji subhanahu wataala to kai kana ganawa da Allah subhanahu wataala wani yazo daga gaban kai wuce kaga zai shawwasha ka zai zamanto ya cire ma wata nutsuwarka ya yanke maka wani abu wanda kake shi yasa aka haramta wato kamar mutun ya bi daga gaban wato mai sallah idan ya zamanto misali wallahi almathalul aala kai ne kuke tsaye da wani kuke magana sai wani yazo daga gaban ku ya bi tsakan ku ya bi zaka gani duka ba ku ji badani to barantana mutumin da yake ganawa da ubangiji subhanahu wataala kenan haramun ne wato akan abin da ya shahi wato bi daga gaban mai sallah haka a cikin hadisin zan magani wato nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace 40 bai ambata ba cewa 40 yawman 40 sana ko kuma 40 shahar wato ya fi zamantawa ya tsoratarwa ga mutane saboda wani idan aka ce mishi ma kwana 40 ne sai ya iya wato taurin hanci yace a dan kwana 40 ya iya ka san dan adam yau da gobe akwai cikin diyan adam akwai wanda suke sai a hankali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace 40 kenan ba a tabbatar maka cewa kwana 40 ne ko wata 40 ne ko shekara 40 ne irin laihin zunubin wato da mutum wato zai samu a cikin hadisin nan zan mu gani wato girmama abin da yake sha'anin sallah wato aka haramta wato abin da yake na mutum ya bi wato daga gaban wanda yake wato yin sallah حديث نجبة حديث عبد سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وتوانا حديث شيكما سيزو يمن بياني أكن إذا متن يزو زيهو تريغ بناك يا زكي shine Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana fadi idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu wato idan dayan ku yana salla wato alhali ya sanya wani abu na sutura wanda zai sha makance shi tsakankanin hucewar mutane ita sutura da man kana sa ta ne saboda kai da kake salla mutun ya huce gaban ka malamai suka ce tsawon inda ake sa sutura shine misali inda idan kai sujada wato wata dabba misali tumkiya ko dan tumkiya zai iya bi ya huce kenan espace inda zaka sa tsakankanin goshinka da inda ka ajiye suturarka in kuma daga kawahuwanka ne misali tsawon zira'i wato abin da yake tsawon zira'i uku idan ka auna zira'i uku zaka gani inda zaka yi sujada abin da yake gaba dan kadan ne to wanda yazo zai huce ka sa sutura mutun yazo zai huce tsakankaninka da wannan suturar da kasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa arada ahadun an yajtaza he ga wani yazo ya huce daga wato baina yadaihi tsakankaninka da wannan suturai annabi yace fal yadfa'u to ya ije shi ya tseda shi ya kare shi idan ya kara zawwa ka kare shi kada ya huce ka mishi isharar cewa sallah ce kake kai ya huce shi yasa zaka gani wato idan mutun yana sallah ka zo zaka huce ya sa maka hannu idan kuma shi da annabi ya ce fa in aba idan ya kiya sai ya bi daga gaban ka ya huce falyuqatiluhu to mutun ya yake shi nan falyuqatiluhu ya yake shi ba ana nihin baka dauki wato makami ko wata sanda sanda kace ka buge shi a'a ka kenan hika yi takdiri falyadfa'uhu bishidda kenan ka ture shi da ƙarfi ko da hannu biyu ne kana iya saka ture shi wato kada ya zamanto wato ya bi daga gaban ka annabi ya ce fa innama ma'ahu shaytanu saboda a tare da shi akwai wani shaytani ko kuma a wata ruwaya yazo fa innahu shaytanu saboda shi wannan shaytani ne wato shi yasa yake nema ya bi wato daga gaban ka wato kana sallah kenan nan wannan hadisin ya kawo mana dan ya nuna mana dukkan lokacin da kake sallah kai ne liman ko kuma kai kadai kake sallah wani yazo zai bi daga gaban ka kasa sutura zai huce abinda zakai shine ka mishi ishara ka ije shi da hannunka ka na farko in ya kara ka kara tare shi in yazo maka hannu uku wato kana iya ka ture shi ka hangaza shi can wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma huwa shaytanu saboda wato shi wato shaytani ne kenan a cikin hadisin nan zan mu dauki wato wannan kuma zan mu gani cewa da yace fal yuqatiluhu ba yana nihin yaki ba dan kakka dauka fal yuqatiluhu kaji qatl kace ka soke mutum a'a ka ije shi da ƙarfi wato yanda wato zai zamanto bai huce ba wato daga wato wannan gaban naka haka kuma a cikin sallah misali wasu al haraka karama wato ba ta bata sallah misali ai nan da ka ture shi ka dan yi wani motsi wanda bai cikin sallah to wannan bai bata sallah wanda mun ga hadisi a can baya da ma kuma haka abin da ya shahi misali kai ne muka ba da misali kai ne kana sallah sai zamanto an yi afelanka tunda farko kayan ka shigo masallaci ya kamata ka sa sallar kamar da abiyan ka sa ta silansi ka sa ta samit ko kuma ka kashe ta idan haka manta ka shigo sai zamanto an yi kiranka kenan wannan shi ma huddawa ka kashe ko kuma huddawa ka kashe sallar kwata kwata wannan bai bata maka sallah inda irin abinda zai zamanto ka gyara sallar ka ne kada ya zamanto kana sallar nutsuwar ka ta koma wato wannan karin da sallar ka take ta koma kanshi ko kuma wanda suke masallacin duk ka bi ka shawwasha su saboda a cikin masallaci mutane sun nutsu suna sallah duk lokacin da wani abu ka dan yazo sai ka gani ka shawwasha mutane kaga ka zalunce shi sai kuma addini ba so a zalunce ka ba so wato ka zalunci wani haka kuma a cikin hadisin zan mu gani irin girman dai sallah haka kuma kwadaitarwa ga dukkan mutumin yazo da yazo zai yi sallah wato ya sa sutura a gaban shi kada ya zamanto kai sallah ba tare da sutura ba idan ya zamanto cikin masallaci ne misali akwai amudu muka ce kana iya zawa gimshiki daidai shi kai sallah ka kuma kana iya sutura da mutum misali yana zaune misali mutum yana zaune ko yana tsaye kana iya kai sutura da shi kenan matukar ba wannan wato hujjar bane kuma yana da kyau misali kai ne kake sallah bakin kofa misali kai masubuki ne ka zo an yi da sallah sai mutane sun taso wuzar su huta ka tare su to ba laifi ka danyo gaba kadan dan su samu daga bayan ka su huce kamar yanda ya faru wata dabba ta zo ta huce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yayi gaba ta huce daga wato bayan shi kenan wannan babu laifi kana iya wato kai shi ma haraka ce kaga motsi ne kai amma bai daga cikin abinda wato zai bata ba sallah yana daga cikin abinda zai gyara sallar kuma ya hujja ma dukkan wasu tashwishi saboda duk lokacin da mutane suka zo kana sallah suka tarin maka jira ake kowa jira yake kai da sallah wani ya kwara ma ido wani ya nan saka gani kai ma sun saka cikin wata dimuwa haka je kai sahau wato baka sani ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na gaba malai yake cewa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala aqbaltu rakiban ala himari atanin wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilama wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bin nas bi mina ila ghairi jidarin famarartu bayna yaday ba'd as-saffi fanazaltu fa arsaltu al-atana tarta' wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dhalika alayya ahad wa to wannan hadisi na gaba hadisin Abdullah dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kawo shi dan ya nuna mana wato bayani game da hukuncin bi daga ban wato sahu muka ce daman idan ya zamanto ba liman bane ba zaka bi gaban shi wannan babu laifi idan ba liman bane ba kuma ba munfarid bane misali cikin sahu ne ka shigo ka bi to ga hadisi akan shi hadisin Abdullah dan Abbas yake cewa aqbaltu rakiban ala himari atanin wato na gabato wato ina saman wani jakkina sai yace atanin jakka an fahimta yace aqbaltu ala himari atanin na zaman na gabato ina kan jakki atani idan aka ce atani shine wato macen jakki jakka kenan jakka ita ake ce ma atani shine malamai suka ce wannan wasafi ne na farko kamar ko kuma ka ce badal ne da yazo yace kamar misali da zakka ce na harrace alqur'ani sai ka ce juz'i biyu to kenan ka ka shahe wancan da ka ce alqur'ani kenan miye ka harrace a cikin alqur'ani juz'i biyu amma da farko mi ka ce na harrace alqur'ani sai ka ce juz'i uku to wannan kenan badal in shine yace aqbaltu ala aqbaltu rakiban ala himari yace atan nazo na gabato ina kan jakki sai yace jakka dan ya bamanta ba cewa jakkin nan mace ce yake samanta yace wa ana yawma idin qad na hazdul ihtilam yace a lokacin ni kuma wato na kasance wato balaga ta kusanto mishi wato bai balaga ba ma lokacin yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bin nasi bi mina annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana sallah da mutane a mina ila ghairi jidarin ya fuskanci wato alqibla alqibla babu wato wata katanga a gaban shi famarartu baina yadai ba'd as-saffi abdullahi dan abbas yake cewa wato sai na gabata sai na bi wato cikin wani sahu yana saman raqum yana saman jakkar tashiwa ya shiga sahu da ita ya bi daga sahu yace fa nazaltu sai ya safka fa arsaltu al'atana tarta sai ya sakita wannan jakkar tashi ta tayi tayi kiwonta wa dakhaltu fi as-saffi sai ya shiga cikin sahu yayi kabbara aka ci gaba da sallah da aka ira shine yace fa lam yunkir zalika alayya ahadu babu wani daga cikin sahabbai wanda ya mishi inkari akan wannan kinan nan mi zan mu dauka a cikin wannan hadisi cewa bi daga gaban mai sallah bi daga gaban sahu idan ba liman bane ba saboda muka ce idan liman ne wannan haramun ne ka bi daga gaban shi amma idan mamu ne ka bi daga gaban su wannan babu laihi la sai ma idan ya zamanto wato akwai wani wuri da zaka je ka toshe cikin wato sahu kenan babu laihi kenan idan ka biyo daga wannan kenan shine malam ya kawo mana wannan hadisin dan ya nuna mana wannan menene ya ƙara tabbatar cewa ba a mishi ba inkari wanda kuma bai yiwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikata wani abu wanda yake ba na shari'a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi ba wanda kuma kan manta hadisi ya gabata a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana ganin bayan shi wanda wannan mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da Abdullahi dan Abbas ya shigo masallacin a saman jakkin shi ko ya shigo a Mina a saman jakkin shi suna sallah Annabi ya gan shi da aka yi da sallah kuma bai yi ba inkari wanda kuma mun sani ka'ida la yajuzu ta'khirul bayan an waqti hajati wato bai halatta ayi ta'khirin a jinkira wani bayani akan lokacin da ake bukatar shi lokacin annabi lokacin wahayi ne lokacin da ake tabbatar da shari'a ne idan ya zamanto ba a sanar ba a wannan lokacin kenan ka gani zai zamanto wasu sun dauka kamar yanda kenan rishin sani rishin hanin wannan ya zamanto kamar takariri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin wato bai bata sallah bai da wani wato muni kenan shine abdullahi dan abbas wato ya shigo kuma wannan yake nuna mana a cikin hadisin cewa akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa abubuwa guda uku suna kariya ma mai sallah suna cire ma mutun sallar shi ta lalace idan suka bi daga gabanka dan mutun idan ya bi daga gabanka ka kare shi wannan kuma su idan suka biyo daga gabanka sallar ta ka ta lalace yayin da kai ikama ka sake wata sallah na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare idan ya bi daga gabanka sallar ka ta cire na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ya shahi jakki jakki idan ya bi daga gabanka ya huce sallaka ta lalace dan haka idan ka tayi kauye ko ka tayi gona ila akari da jakkai kar su zo su bata ma sallah na uku ita ce mace wadda take balaga mace wadda take balaga almar'atul haid wadda take balaga idan ta bi daga gabanka kana sallah sallaka ta lalace duk da malamai sun yi khilafa akan mace suke da istidlali akan hadisin da zamu gani na gaba wato hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah har sai ya tu idan zai yi sujjada har sai ya ture kawahuwan Aisha suke cewa ya shahe mace amma mafi yawan malaman hadisi sun tayi kan cewa wato macen da tana nan matukar ta bi daga gabanka suka ce wannan hadisin ai da mun babu laihi mutun idan ya zamanto a gabanka ne kai sutura da shi sawa'un mace ce ko namiji kai sutura da shi wannan bai bata maka sallah mururu in wannan shine yake bata sallah kenan fa'idar da zan mu dauka da muka kawo wannan hadisin shine nan Abdullahi dan Abbas ya shigo cikin sahu da jaki ya cire sallar su ko kuma bai cire ba ha sallar su tana to an ce kuma jaki yana cire sallar malamai suka kawo wannan da kan dalilin cewa dan su kore hatta da jakin amma malamai suka ce musu a ai anan Abdullahi dan Abbas yana saman jakin ne suka ce yana saman jakin kenan ba jakin ba hukuncin jakin ne shi kadai ba shi yasa kuma da a ce ya yanke da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambayi kuma suka ce yana daga cikin abin da zai zamanto bai cire musu wa sallah shine ai ba su bane suke da sutura liman shi yake da sutura ba mamu ba kenan idan sun biye sallar su bata yanke ba kenan dai a gurguje dukkan mutumin da zaka yi sallah yi kokari wato ka nemi inda zaka sa sutura saboda babban matsala wani lokaci yayi kaje haji ko masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam haji dai mafi yawa a haji masallaci Masjidil Haram kana sallah yake ga wata mace ta zo ta wuce daga gaban ka idan ka za Masjidil Haram zaka ga abubuwan mamaki sai a haji zaka ga abubuwan mamaki saboda wajen tawafi guda ne tawafi yake misali ka yi tawafi sai ka zamanto ka zo zaka yi rakatai tawaf a wajen makamu Ibrahim ka kabarta sallah wata ta zo zata yi tawafi kawai ta bi daga gaban ka to ya sallaka sallah ka ta cire kenan dole sai kai wato matukar taka tsantsan akan wajen wato bin sallah duk da akwai sabanin malamai wasu suna ganin cewa a macen ma an shahe mace bata wato bata cire ma sallah suka yi istidlali da hadisin Aisha kamar yadda muka yi tambayi akan shi amma dai wallazi yazhar indi wallahu ta'ala ala wa a'lam shine tana cire sallah mace idan ta bi kenan yake kokari ka bi inda wato kaje inda ba zaka samu kowa ba wato kai sallaka kada mace ta bire gaban ka wato ta cire maka wato sallah kamar yanda hadisin wannan shi ma ya zo shine fa'idodin da muka dauka akan shi hadisi na karshe a cikin baban shine Aisha da Allah ta tabbata gare da tarawaito take cewa kuntu anamu bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rijlayya fi qiblatihi fa idha sajada gamazani fa qabadtu rijlayya وإذا قام بسطهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح wato Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa ta kasance tana kwanci wato tsakankanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daki wa kawahuwan ta kuma suna gehen alqibla inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujada idan ya je zai yi sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan tunguje ta haka ta janye kawahuwan ta wato sai ta dauke kawahuwan ta idan ta dauke kuma can ya tashi kuma sai ta meda saboda tana kwanci shine tace wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin gidaje wato babu fitulu barantana annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo sujada yaga kawuwan ta ko kuma ita ta janye ta koma daga wani bangare ko mun sani irin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama a tsayuwa kadai ba sai a karanta izi goma kenan ko wani irin barci ne kake ka iya medo wato kawuwan ka inda yake to wannan hadisin wasu malamai suka yi istidlali cewa ya shahe cewa idan mace ta bi daga gaban ka kana sallah sallaka wato bata cire ba kenan da wannan hadisin wasu malamai suka yi wato istidlali akan shi ala kulli hal dai zan mu gani cewa yin idan mace ta zamanto a gaban ka tana zamni kai sutura da ita sallaka bata lalace ba kenan zan mu dauka daga wannan hadisin inda kawun Aisha suna nan inda sallar ta lalace Annabi sallallahu alaihi wasallam aida ya sanar da mu wato tambihi shi yasa malamai suka ce kenan a wannan idan sutura ce kai da ita wato sallaka wato bata lalace ba shine tace kuma wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi gidajen a lokacin babu wuta inda wutar su da a ci balbalci da idan ka duba tarihi zaka gani dan talaucin malamai wasu hatta da wuta da zasu kunna su yi karatu musu da ana ba da kissar wani malami shi talauci ya kai mushi talauci idan da dare zai yi muraja'a sai dai je bakin gari idan gwamnati ta kunna wuta wanda bai gadi yake tsaro wanda yake ganin wanda suke tunkaro gari wato sai ya zo yana muraja'a har mai gadin yayi barci ya bar shi sai ya zamanto shi yake muraja'a shi kuma yana gadin wanda yana nuna irin talaucin su amma kuma irin himman su akan abin da ya shafi neman ilimi amma yanzu mu da hutulin da kuma komi da komi gashi nan wallahu ta'ala Allahul musta'an kawai dai a ce Allah kiyaye gashi nan komi an sawwaka akan neman ilimi amma zaka gani yanzu ne kuma mutane basu neman ilimi da magabata sun sha wahala sun sha wahala sun nemo ilimin an zo an rubuta shi ya iso gare mu amma mu mu tashi mu karanta mu mu tashi mu nema zaka ga abu ya mana wato wahala sai dai kawai ai kama nan kuma aka tashi abu ya zo kowa shine mufti kowa shine ibnu taymiya zaka ga wanda bai da alaka da ilimi wanda shi a makaranta karatun shi ma bakin alamtara kaifa zaka ga mas'ala wanda malamai idan ta faru gare su wani malamin idan mas'alar ta zo mishi sai ya je gida ya kasa barci ya je yayi ta bincike har sai ya nemo mas'alar wayya yayi ne take a cikin hadisi amma zaka ga shi ya zo ya buga gaba shi yake bada fatawa har ya zo yana ta da jijiya wuya wallahi wannan akwai zalunci akan abin da ya shafi malamai ana zaluntan malamai yanzu abinda zaka duba ikiyasi da likita da malamta yanzu idan malami yace maka kaza zaka zo kace a akwai wasu malamai kaza da kaza kai ne baka da layya likita yaje yace ma ka sha kaza ka ce mishi akwai wani doctor kai tsaye ne ma kake kaje ka sha kai tsaye kaje ka sha matukar ka yarda ka ba da imani to amma yanzu zaka ga bangaren addini ne mafi yawa mutane wato sun sai dai mu ce Allah kiyaye Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma daga fadawa ga fitintunu wato na zamani nan zan matsaya da fatan abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.